jambiya sarauniya madandallan safirdausi matakan alborai ba kire kadin no bai borai ba kire aina matakan arwasai ba kire kadin no wandi ai ba kire wai borwan garai halan ne gace irma kai waka
Haji
suru zalmai ne gomme mahin zari abubakan dahin suru zalmai ne gomme mahin zari wangarai mahin suru zalmai ne gomme mahin zari alfasadu mahin suru zalmai ne gomme mahin zari taisa ta bawo mahin suru zalmai ne gomme mahin zari amazon ne mahin suru zalmai ne gomme mahin zari jikane gomme mahin zari majane gomme mahin zari suran takazan wai hajiya inda mahin suru zalmai ne gomme mahin zari